Ajiya ne babban hafsan sojan ƙasar Najeriya, Lieutenant General Yusuf Tukur-Bura ta yi, ya kaddamar da wasu motocin yaƙi da aka kera a gida guda 7 ga rundunar sojan Najeriya don samun damar ci gaba da fafatawa da suke yi da yaƙi da yayin ƙungiyar Boko Haram. An da kera waɗannan motocin ne a ƙarƙashin jagorancin Theater Commander mai kula da wannan shiya na Arewa maso gabacin Najeriya, wato Major General Olusegun Adeniyi, da kuma ya ba da umarni yin hakan don rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa wajen siyo motocin da ake gudanar da yaƙi da su. Babban hafsan Lieutenant General Yusuf Tukur-Bura ta yi, wanda kwamandan operation lafiya dole Major General Olusegun Adeniyi ya wakilta, na cewa
Theater Commander has been on research and development efforts since August 2019. The aim of this noble effort is to look inward to evolve homegrown technologies in military equipment production.
Yace tun a watan August na 2019, Theater Command din ta soma bincike don bunƙasa al'amura, kuma makasudin wannan shine don bunƙasa harkokin kimiyyarmu na ƙasa da kayayyakin yaƙi na jami'a mai soja. Kuma yanzu hakan tiyatar ta samu nasarar maida wasu motocin yaƙi masu suke zuwa wasu motocin yaƙi na zamani da ta kera ita da kanta da kanta, da kuma za mu dinga amfani da shi a wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki, musamman na cigaba da aka karɓo gidan yayan ƙungiyar Boko Haram.
Tiyatar has also undertaken the conversion of gun trucks and theater and tractors to armored gun trucks all terrain. I'm heartwarming to know that these materials for this platform were sourced from within the theater, except for the bullet resistant glasses which were obtained from Kaduna.
Na kuma mai matakar farin cikin shaida muku cewa dukkanin wannan kayayyakin da muka aiki da shi dukkaninsu a wannan tiyata muka same su na tsofaffin motocinmu da aka lalata da su muka yi amfani, banda glashin da muka siyo waɗanda sashe ba iya ratsawa ka siyo daga Kaduna. Bayan dai kammala taron ne, aka tambayi tiyata kwamanda mai kula da wannan shiya na Arewa maso gabacin Najeriya, wato Major General Olusegun Adeniyi, ko nawa waɗannan motocin za su kama kan yadda aka kera a nan. Ga dai abin da ke cewa,
I will not say the total amount on camera, but I want to assure you what you have before you is almost 7 times cheaper than if you to come in from outside the country.
Bazan ga muku abin da zai kama ba a gaban kamera, amma dai na san a iya sani na za a samu rangwamen kusan kashi 7 cikin kudin da za a siyo daga waje. Brigadier General B Alliance da su suka kera waɗannan motoci da kuma jagoranci waɗannan injiniyoyi da suka fito daga bangarori daban-daban. Amma abin da ke cewa,
the mine resistant ambush protected vehicles before you were built in Theater in line with the vision of the Chief of Army Staff.
Yace wannan motocin yaƙi da kuke gani yanzu haka a gabanku motocin ne da bomb ba sa ratsa su ko kuma harin kwantan bauna. An kera su ne a wannan tiyatar bisa tsarin babban hafsan sojan ƙasar. Kamar yadda kuka gansu a nan, motocin ne masu inganci na gaske, motocin ne da za su iya jurewa duk wani hari. Ga su nan guda 7, dukkaninsu mun muka kera su a nan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.